sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamu Si Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 22 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Myanmar da rashin amincewa da juyin mulkin soji. Haka Amurka ta ce ta fara tattaunawa da Iran don sako wasu Amurkawa da aka yi garkuwa da su. Kana za ji cewar ministan harkokin cikin gidan Libya ya tsira da ransa.
Kanin labarin kenan. To wani labari mai ban takaici. Yayi lahanima bayanin inda aka kwana. A zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Niger.
Motar ta fada musu nakiya. Jami'an su shidda ne da mituka motar su bakwai kenan. Dukkan su dai Allah ya musu cikawa.
Na kuma aji cewa an kwato matafiyan nan da yan bindiga suka sace a jihar Niger, Nigeria. Sai dai kuma wasu yan bindigar har ila yau sun sake jefa jihar cikin tashin hankali.
Ba wanda suka halba amma dai wanda suka fada ruwa yara za su kusan 10 amma gan su ba yanzu.
Za kuma aji cewa sabon babban hafsan sojin Najeriya ya ba da umurnin sake kwato garin Marte daga wurin Boko Haram cikin sa'o'i 24. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashim Gumed na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana daya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwa masu zafi akan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin sojin ranar 1 ga watan Fabrairu. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi Allah wadai da wannan mummunan rikicin. Ya kuma kara da cewar amfani da karfi da ya wuce kima, cin zarafi da musgunawa masu zanga-zangar lumana abu ne da ba za a amince da shi ba, kamar yadda ya rubuta a shafin sa na Twitter. Ana dai shirye-shiryen gudanar da wasu zanga-zangar a yau Litinin, bayan da a jiya Lahadi kungiyar da ake kira Gen Z, wacce ke jagoranta ayyukan bijirewa hukuma, ta yi yekuwar cewar jama'a su fito a yau. Mai ba da shawara a fadar White House a bangaren tsaro, Jack Sullivan, ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran din take rike da su. A wata tattaunawa da gidan talabijin na CBS ya yi cikin shirin Face the Nation a ranar Lahadi, Sullivan ya ce babban abu mai matukar mahimmanci ga gwamnatin Joe Biden shine mutanen nan su dawo gida cikin koshin lafiya, domin tsare su da aka yi abu ne da san bai dace ba. Mun fara tattaunawa da mahukuntan Iran akan wannan lamarin, a cewar Sullivan. Sullivan ya kara da cewar ba za mu aminta da ci gaba da rike Amurkawa da aka yi na tsawon wani lokaci ba akan rashin adalci da rashin kyautatawa. Yana mai kwatanta al'amarin a matsayin mummunar bala'i ga bil'adama. Iran dai na rike da gwamman 'yan kasar da ke da takardun wasu kasashe da suka hada da Amurkawa 5 akan zargin aikata ayyukan leken asiri. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ministan kula da harkokin cikin gida a Libya ya tsallake rijiya da baya bayan wani hari da 'yan bindiga suka kaiwa ayarin motocinsa, kamar yadda wasu majiyoyi a ofishin suka sanar. Maharan sun bude wuta ne akan jerin gwanan motocin minista Fatai Bashag yayin da yake ratsa birnin Tripoli a ranar Lahadi a lokacin da ya kai wata ziyara kamfanin man fetur ɗin ƙasar. wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar na cewa Bashag ya tsira daga wani hari da aka kai mishi lokacin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga gidansa dake Janzur. Lokacin da Bashag ke ganawa da kamfanin dillancin labarai na Reuters, ya ce wata mota ta kutsa cikin ayarin motocinsa kana ta bude wuta.
An ji ba kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu yamai babban birnin jamhuriyar Niger, inda za a ji halin da ake ciki bayan kammala zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da kuma kashe jami'an zabe 7 da wata nakiya ta yi. Sula Barma gare ka.
Daga cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès ne hukumar zabe ta ƙasa ta sanar da jama'a mummunan al'amarin da ya faru da wasu jami'an ta a jiya Lahadi bayan da motarsu ta taka nakiya a wani ƙauyen gundumar Dargol. Da yake magana cikin yanayin alhini, mataimakin shugaban hukumar ta Seni Dr. Aladuwa Amada ya yi mana ƙarin bayani.
Wasu jami'an runkwar zabe ne wanda an ɗauke su cikin motoci a za a kai su runkwar zabe ta wani gari wanda ake cewa Waru cikin gundumar Dargol jihar Dalabiri. Motar ta faɗa bisa nakiya. Jami'an na runkwar zabe su shidda ne da kuma mai tuka motar su 7 kenan. Kasu dai Allah ya musu cikawa kuma Allah gafarta musu, Allah sa kwanciya huta ce.
Tuni kungiyoyin cikin gida masu aikin sa ido a sha'anin zabe suka fara bayyana takaicin su game da faruwar wannan hatsari da ke bukatar gudanar da bincike don tantance masu alhakin faruwar sa. Saraji Isa na shugabancin kungiyar Mojen.
Hakika muna mika ta'aziyar mu ga waɗanda suka raka su sannan waɗanda su ma suka samu rauni. Allah ya ba su sauki. Abu ne na asha wanda hakika muna kira ga gwamnati a yi bincike a gano waɗanda da hannu cikin wannan abu na asha.
Jami'an kawancen adawa na kafin Ventan waɗanda suka yaba wa jama'ar Nijar saboda jajircewar su wajen ganin sun kada ƙura'a a zaben na jiya sun bayyana juyayi a game da rasuwar jami'a annan hukumar zabe. Ga fasarar sanarwar da suka fitar a cikin garin jiya daga bakin mataimakin daraktan yakin zaben Muhammad Usman Dr. Sani Abdu.
Jam'iyoyin na 'yan adawa wanda suke cikin CAP 2021 da wanda suke cikin RCC da wanda suke cikin FRC da kuma dukkan wani wanda kawo ma Alhaji Muhammad Usman goyon baya a wannan zabe suna kai ta'aziyyar su ga iyalan mamatan nan.
Shi ma dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana matukar bakin cikin rasuwar waɗannan jami'ai 7 da ake kyautar zaton aika-aika ce da 'yan ta'adda suka shuka. Yana mai isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan na mamata. Kawai yanzu hukumar ta Seni ta fara tattara sakamakon zabe inda ta fara bayar da waɗanda suka shigo ta a cikin daren jiya. Saboda haka wannan aiki zai ci gaba da gudana a cibiyar tattara bayanai da ke ɗakin taro na Palais de Congrès. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Mutumin da shugaban Amurka Joe Biden yake neman nadawa a matsayin Attorney General babban mai shari'a na kasar Merrick Garland na shirin bayyana a gaban majalisar dattawa don a tantance shi a yau Litinin, inda ake sa ran zai fada wa sanatoci cewar a shirye yake yaƙi matsalar nuna wariya da masu tsatsauran ra'ayi da ke kai hare-hare kan gwamnati. Mai shekaru 68 a duniya Garland, wanda yanzu haka babban alkali ne a wata kotu a nan gundumar Columbia, wanda a shekarar 2016 aka mika sunan shi don neman tantancewar majalisar dattawar kan mukamin alkalin kotun koli. Amma 'yan jam'iyyar Republican suka ki amincewa da shi. Yana kuma ɗaya daga cikin muhimman mutane da shugaba Biden ke sanya rada a gwamnatinsa. Idan har sanatocin suka tantance shi, zai jagoranci ma'aikatar shari'a, inda yanzu haka ake gudanar da bincike a kan ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, waɗanda da yawa daga cikinsu masu adawa ne da wannan gwamnatin. kana waɗanda suka mamaye majalisar kasar ne a watan da ya gabata don tuhumar ƴan majalisun lokacin da suke kokarin tabbatar da Biden a matsayin wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Biyu daga cikin gwamnatoci biyar na yankunan kasar Somalia sun buƙaci shugaban kasar wanda zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru hudu cikin wannan watan da kada ya shiga cikin sulhu da ake yi na sasanta rikicin da ke faruwa wanda ya haifar da jinkiri wajen zaben shugaban kasar. An dai tsara majalisar dokoki za ta yi zaɓe a ranar 8 ga watan Fabrairu, amma an jinkirta yin hakan saboda ba a zaɓi sabbin ƴan majalisu ba, yayin da masu adawa da shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da ke neman wa'adi na biyu suka zarge shi da cewar ya cusa magoya bayansa a kwamitin da za su kula da yankunan ƙasar wanda za su zaɓi ƴan majalisar. Saikon ya haddasa tashin-tashina a kasar wanda yakin ba sasa ya ɗaiɗaita wanda take neman farfadowa daga ta'addancin ƙungiyar Al-Shabab, ƙungiyar da ke kai har-hare lokaci zuwa lokaci a babban birnin kasar na Mogadishu da sauran wurare. Summary: dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan kasar Myanmar a jiya Lahadi, kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwan zafi akan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Mai ba da shawara a fadar White House a bangaren tsaro Jack Sullivan ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran din take rike da su.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda wannan karan zai kai mu Najeriya, inda a jihar Neja aka yi nasarar kwato matafiyan nan da ƴan bindiga suka sace kwanan nan, amma kuma wasu ƴan bindigar da suka je sace wasu mutanen kuma a jihar suka firgitar da yara har kimanin 10 suka fada ruwa. Aka kuma kasa sanin halin da suke ciki har zuwa lokacin hada wannan labarin. Mustafa Nasir Bazari gare ka.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar karbo passenger motor bus mallakar gwamnatin jihar da ake kira NSTA su kimanin 40 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su tun a cikin makon jiya. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce har ya zuwa yammacin ranar Lahadin nan bata samu nasarar ceto ɗaliban kwalejin kimiyya ta garin Kagara da ke hannun ƴan bindigar a halin yanzu. Sakatariyar yada labaran gwamnatin jihar Niger Madam Mary Barje ta ce gwamnati na kokarin ganin an samu nasarar ceto yaran makarantar.
Ƴan passenger bus na NSTA da aka kwasa gwamnati ta samu hankalin karban su, tana kokarin yin kokarin inda za ta kamo sauran wa'ancan yaran ƴan makaranta din.
Na'am, to
wannan kuma na san ba da jima'a a yaran da ma ka san da gwamnati ya ce shi ba zai shiga wani halin biya ba.
A halin da ake ciki kuma wasu ɗan bindigar sun kai wani sabon harin a ƙauyen Gurmana da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure sannan wasu yara su kimanin 10 suka fada cikin ruwan kogin garin Gurmanan a sakamakon firgita da suka yi. Kamar yadda wani mazaunin garin mai suna Malam Bala Gurmana ya yi mun ƙarin bayani.
Sun ɗauka mana mata aure guda uku, ƴan mata guda biyu, namiji ɗaya.
Da ba su kashe kowa ba ko?
Ba suka halba, amma dai wanda suka fara ruwa yara za su kusan 10 amma don su ban yanzu.
Rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari ya zuwa hada wannan rahoto, amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya tabbatar da aukuwar lamarin. Shi ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce duk da yake aikin ceto yaran na da hadari matuƙa, amma suna can suna iya kokarin su
volunteers za a taru aje ayi wannan aiki to yanzu waɗanda aka dan samu kuma ana abun ne a cikin tsoro saboda halin tsaro
Mustafa Nasir Bakari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
to Allah shi kiyaye a gaida kuma Mustafa to a yayin da duk wannan ke faruwa shi kuma babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya umarni ya bayar a sake kwato garin Marti na jihar Borno wanda kwanan nan yan Boko Haram suka sake kwace shi Hassan mai da kaina gare ka
Hajibala
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan Major General Ibrahim Attahiru ke zaburar da mayakan kasar tare da basu wa'adin sa'o'i 48 da su tabbatar sun sake kwato garin Marti tare da maido da shi karkashin ikon gwamnatin Najeriya a dai kwanaki shidan da suka wuce ne mayakan Boko Haram suka kai wani mummunan hari a sansanin sojan Najeriya da ke Marti tare da kashe wasu sojoji da ma ɗaya makamansu da kuma kame garin sannan suka kakkafa tutocinsu Dr. Yahuza Ahmad Geso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Karbar garin Marti da ƴan Boko Haram suka yi har ma suka kafa tuta. Wani abu ne da yake ƙara nuna wato kwangaba kwambaya da kuma rashin tabbas da ƙara shiga halin rudani da halin ni'asu.
A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duk da ana ganin wannan kamar kuma bane ga dakarun sojan Najeriya, amma shi yana hango musu nasara a nan gaba.
Yanzu yaki a wuri na kama ya rincade ya zama yana dawowa sabo sai in ce ni kama nasara ce saboda wato in aka ci gaba da gwabzawa kama yanda ake nunawa za a iya ci gaba da yi face irin yanda da ake yi wanda sai an ji daren da suka zo suka kawo hari sannan a kore su in ba a ban musu martan ba to koyaushe aka gwabza ana fi musu lahani akan mu sojojin mu na Najeriya
a irin wannan yanayi dai abubuwa biyu ne ke da muhimmanci a cewar Dr. Kabiru Adamu mai bincike kan sha'anin tsaro a tafkin Chad da yankin Sahel
na farko karfin tsaro wanda garin da kuma abinda da sojoji yake ce military formation yake da shi tsarin ya kamata yi tsarin yanzun yana da inganci na biyu shine tattara bayanai wato abin da kunje yake ce mai intelligence kuma koda misali ma an kawo harin wannan bayanan da suke da shi na siri su juya harin yadda za su samu nasara
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayen shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi a yau ma muna garin Kefu na jihar Nasarawa domin ka muku ci gaban rikicin auren basira yar tsohon sarkin fada sarkin Kefi ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki Lahashin Gumel idan watakila masu raro na biyar shirye-shiryen wannan fili a wurin basira ɗin tsohon sarkin fada sarkin Kefi ba aure ne da aka saba ganin irinsa ba tun farko da iyayen basira sun daura a mata aure da Zaharuddin mai wada kafin basira ta tare iyayen da suka yi wa angon nata gwajin cuta mai kare garkuwar jiki suka kuma zargi yana dauke da cutar tun daga lokacin rikicin auren ya kai ga mai alfarma sarkin musulmi da mai martaba sarkin Kefi inda lamarin ya kai ga doke-doke har ma da yunkurin raunata mai martaba sarkin Kefi Alhaji Shehu ya Musa a fadarsa labarin iyayen basira ya nuna cewa sun mayarwa da Zaharuddin sadakinsa tare da rugu za auren suka kuma sake aurar da ita ga wani mutum na daban kwanaki bayan tare wata a sabon gidanta an nemi basira sama da kasa an rasa tsawon shekara guda kwatsam bayan da shirin ciki da gaskiya ya fara kawo muku wannan shiri basira ta bayyana dauke da jaririya mai watanni 5 da mijinta na farko Zaharuddin mai wada wanda kuma ya musanta zarge-zargen da aka yi masa kamar yadda za ku ji daga bakinsa.
To kamar yadda na ji wannan shiri na ciki da gaskiya, na farko dai sun zargi cewa ba ni da lafiya, wanda kuma ba hakan bane. Ina nan da cikakken lafiya na alhamdulillah. Sannan magana na biyu, tambaya da kai kace an ce na sace ta, shin mutum yana sace na tradition? Kaga ka bani yiwa aure aka yi mana bisa sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan aure na soyayya tsakanin na da Basira, wanda bayan shi aka fara samun damuwa, wanda suka zarge ni da cewa bani da lafiya, bayan sun yi inviting dina zuwa gidansu a ranar da aka daura mana aure da daddare, da cewa na zo saboda ita ba a yi mata gwaji ba. Da na tashi sai na tafi misalin karfe 8 na yamma a ranar da aka daura aure, ban same ta a wannan wurin ba, amma hankalina bai tashi ba, ban kuma yi tambaya ba. Sai suka kira wata yarinya suka ce to zo ki ɗebi jininsa. Da suka gama, ina tsammani za a ce to ita ma bari ta fito a ɗibinata, sai na ji shiru, amma duk dai ban damu ba. Bayan nan sai na tashi na yi tafiya na, na dai na fara shiri domin za mu tafi dina wannan daren. Unfortunately sai suka nemi mahaifina, wanda ya kasance a wannan lokacin yana tare da Dr. Abdullahi Adamu, sarkin yakin Kefi a wannan lokacin, currently to yakin Kefi. Suka tafi gidan tare, sai aka gaya musu cewa an ɗau test kuma ba ni da lafiya. Bayan haka sai shi Sanata Abdullahi Adamu ya ce a ina aka ɗau wannan jini, ya yi questioning yanayi da suka yi wurin ɗaukan wannan gwaji. Sai ya ce da su to shi yana so a sake maimaita wannan gwaji a wurin ƙwararru a kuma asibiti, wanda da ni da ita matana Basira da ƴan uwana da nata za mu kasance tare a ɗau jininmu a kuma yi wannan gwaji. To bayan nan shi Dr. Abdullahi Adamu ranar da ya shirya, da aka shirya za a tafi wannan gwaji, sai ya kira mahaifina ya gaya masa cewa ya yi ma waɗannan mutane magana game da wannan gwaji, sun ce sun fasa ba sa son a yi gwaji. Da ya yi demanding ya san dalili, sai suka ce masa saboda mahaifina ya ɗauke ni ya kai ni wani wuri ban ma san ina ba ne, aka bani wasu magunguna na haɗe wanda ko da za a je a sake yin gwaji ba za a ga wannan cuta ba har sai bayan watanni biyu ko zuwa uku.
Iyayen Basira sun faɗa wa filin ciki da gaskiya cewa sun mayar wa Zahraddin kayan aurensa da sadaki tare da ruguza auren. Ga Zahraddin kan wannan batu.
Da kai kuma na wannan lokaci to ina ganin ban san shi ba gaskiya. Maganan cewa an mai mana da sadaki an yi ba ya haka ba. Allah na ƙiƙa abin da ya faru shi ne mata sun ɗauki kaya da naira 100,000 suka ce wa mata gashi kayan yarinya ga 100,000 kuɗin ɗinki. Sannan waɗannan matan sai suka sake ɗaukan kayan da kuɗin ɗinki ne suka dawo suka sake samun matan da suka ba su, sai suka ce musu ga kayanku da kuɗin ɗinki da kuka kawo mana. To ina sadaki yake. Kuma wannan abu ya faru ne bayan mun yi consummating aurenmu da ni da bayar Allah nan har ta ɗauki wannan ciki.
Zahraddin, in haka ne kafin ka aure Basira ko a yi wannan auren, ka taɓa yin aure ne?
Ban taɓa yin aure ba, aure na farko kenan.
To ya aka zarge ka ka yi hulɗa da mata ne kafin ka yi aure, ya sa ka kamu da cutar da ake cewa ka kamu da ita, kai kuma kake cewa ba ka kamu ba?
Subhanallah. To Allah ya fi mu sanin daidai. Amma duk abin da muke yi a kullum yaumin muna kokarin mu bi abin da iyayenmu suke gaya mana ne, muna kokarin mu zamanto masu tarbiyya daidai gwargwado. Ban ce ba na laifi ba, bawan Allah nake dole in laifi, amma wannan zargi na bin mata da wane ne, Allah shi zai mana wannan sakayya.
To a bangaren Basira kuwa, iyayenta sun zargi cewa an yi mata magani an juyar da kanta, domin da farko ba ta kaunar Zahraddin, ita ma mun zanta da ita.
Sunana Basira Hassan Lawal.
Ki mana bayani akwai abubuwa da suka biyo baya da suka shafe ki ke da mahaifinki da ƴan uwanki da Zahraddin da abubuwa da dama dai. An cikin bace tsawon shekara ɗaya ba iyayenki ba su ganki ba ba mu labari me ya faru ne
haƙiƙanin gaskiya mun yi auren soyayya da mijina ba wani ya haɗa mu ba ko shakka babu daga farko auren mu an samu matsala tsakanin family ina da family mijina amma alhamdulillah Allah ya sa an samu fahimta tsakanin mu duk wani maganan cewa mijina baya da lafiya an kira shi yayi test bai zo ba duk wannan jita-jitan mutane ne happily married with my husband and alhamdulillah Allah ya azurta mu da yarinya watannin ta biyar
eh basira iya abin da zaki faɗa kenan
eh sai dai ina roƙon jama'a saka iyalina cikin addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya
basira yi mana bayani tun lokacin da kuka je fadar martaba sarkin kefe Dr. Shehu Cindoya Musa a Disambar shekara ta 2019 kika ilaya zana aka dina ganinki iyayenki suna ta nemanki mahaifinki ta rashin lafiya sun nan ne kika bayyana wa cewa kin aishi wata yarinya ina kika shiga ne a lokacin
ina tare da mijina
mahaifinki ya ce ba mijinki bane ya ce ya aurar da ke a lafiyar bari-bari ga wani mutum ina jin ko sunansa Usman ne kin yi wata uku a can sai kika sake bacewa ba a sake jin labarinki ba sai a fadar mai martaba a sarkinki ya aka yi kika baro gidan wancan mijin naki na lafiya ne
I left on my own because mijina Zahiruddin bai sake ni ba aka ƙara min wani aure kan aure which is not permissible a Islam so ni kuma naga haka so I decided to leave because it was not proper and I love my husband ina san mijina and I couldn't stay with one da ba mijina bane because haram ne so I left
a wancan lokacin an ce an samu rikici da can farkon lokacin da kuka fara sauraron ya fara son ki an ce san bakiya son sa bakiya sauraron sa kin tsane shi ina gaskiyar magana na
that's not true a gaskiya bane I've always loved my husband. Aaron soyayya muka yi.
Labarin da duniya take da shi shine an yi canfe-canfe an miki magani yanzu ma aka ce baki ma san inda kike ba kawai aro da kike wannan maganan da kike muke da ke.
Wannan maganan ba gaskiya bane because gani I'm happily married. Ina tare da mijina ina jin dadi and also duk wannan.
Wanda ga yan uwanki sun ce in tambaye ki wai shin kin ma san a ina kike yanzu haka?
Tabbas na sani. Tabbas na sani.
Ina imani.
Abuja.
Masu sauraro, kun dai ji abin da Basira da Zahiruddin suka faɗa a wannan fili. To hakan yana nufin an yi wa Basira aure kan aure kenan? A makon da ya gabata, mahaifin Basira Alhaji Sule Nasiri ya yi wata magana inda ya ce,
"Domin ni na a labarin da aka bani ka aurar da ita ga wani mutum a lafiyar bare-bare. Shin a gojenka shi ne mijinta kenan yanzu?"
Ni shi ne mijinta Alhaji kuma. Kuma yau yanzu shekara ɗaya kenan ai malamai ne ya kamata yanzu su warware wannan duri cikin
to idan Allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai shinta malamai domin jin matsayin shari'ar musulunci kan wannan rikitaccen lamari yanzu a madadin Nasiru Adamiyalin Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da abban Iro da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
dubban masu zanga-zanga sun hau kan titi a sassan ƙasar Myanmar a jiya Lahadi kwana ɗaya bayan kashe wasu mutane biyu da aka yi lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da harsashen gaske da na roba tare da harba barkonan tsohuwa da fesa ruwan zafi akan masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Mai ba da shawara a fadar White House a bangaren tsaro, Jack Sullivan ya ce Amurka ta fara tattaunawa da Iran akan neman a saki wasu Amurkawa da Tehran ɗin take rike da su.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa, da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.